لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسينا 57 لتافع الأدب المفرد نا الإمام البخاري من رسواء هجرة 256 shekara 1181 rabuwansa da duniya muna roƙon Allah madaukake masa rahama za mu yi kokarin karanta hadisi na 296 zuwa hadisi na 298 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu cewa ita rowa tana da aibu rowa tana da aibu a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu Imam al-Bukhari ya kawo babi na 139 yace babul bukhli babi da ke magana game da matsayin rowa haddathana Abdullah ibn Abi al-Aswad qala haddathana Humayd ibn al-Aswad an al-Hajjaj ibn Abi Usman Maisaratu Sawwaf ana kiransa al-Hajjaj al-Sawwaf يا شهرة الحجاج الصواف أما سننسى ميسر ابن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير شين محمد بن مسلم القرشي قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكرن تدوانا حديثي جابر يباد الأباري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya tambayi mutanen Banu Salama ita ce kabilar Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su man sayyidukum ya bani Salama waye shugabanku ya ku Banu Salama kullu sai muka ce Judd ibn Qaisin ya zo da gomma amma sunan Judd ibn Qais ne fatha ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Banu Salama waye shugabanku sai muka ce Judd ibn Qais ala anna nubakhiluhu duk da cewa muna ganin marowaci ne wato sun gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya waye shugabansu suka bada amsa sannan suka kara da cewa muna ganin sa mutum ne marowaci amma dai shugaban mu kenan kala sai manzon Allah ya ce wa ayyu da'in adwa min al-bukhli wace cuta ce tafi cutarwa kuwa fiye da ruwa bal sayyidukum amr ibn al-jamuh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanku daga yanzu shine amr ibn al-jamuh kaga asali shugaban nasu shine Jadd ibn Qays amma tunda sun tabbatar da cewa wannan shugaban yana da ruwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu ai wannan cuta ce da ba a raina ta wa ayyu da'in adwa min al-bukhl wace cuta ce tafi cutarwa fiye da cutar ruwa don haka ba abin a raina bane daga yanzu ba shine shugaban ku ba shugaban ku shine Amr ibn al-Jamuh wa kana amrun ala asnamihim fil jahiliya shi amru dinna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu a matsayin shugaba ya kasance yana kulawa da gumakan su a zamanin jahiliya kaga mutumin kirki ne wa kana yulimu an rasulillah idha tazawwaja idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure amru bin al-jamuh yakan shirya walima a madadin manzon Allah wannan yake tabbatar maka babu laifi saboda an tallafa an taimaka ma wani yayi walima a lokacin aka yi masa walima a lokacin da ya samu aure Amr ibn al-Jamuh yana haka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana al-Mustadrak da Imam al-Hakim hadisi na 4965 kuma ba wai Jabir ne kada ya bada labarin nan ba Abu Huraira ya bada wannan labari Ka'ab bin Malik ya bada labarin sannan kuma ga Jabir bin Abdullah al-Ansari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya man sayyidukum ya bani Salama qalu suka ce ya Rasulullah al-Jadd bin Qais qala wa bima tusawwidunahu wannan yanda yazo cikin al-Mustadrak kenan lokacin da suka ce shugaban mu shine Jadd bin Qais sai manzon Allah ya musu tambaya ko meye dalilin da yasa kuka bashi shugabanci saboda ai akwai quality da ke sa a zabi mutum meye dalilin da yasa kuka shugabantar da shi wannan mutumi akan ku shine suka bada amsa bi annahu aksaruna malan yafi kowa yawan dukiya ai wanda yafi yawan dukiya babu shakka ya dace ya zama shugaba wa anna ala zalika amma fa duk da yawan dukiyarsa lanazinuhu bil bukhli muna aibanta shi da halurowa to kaga dukiyarsa bata amfanar ba kenan tunda dama an zabe shi ne ya zama shugaba saboda yana da dukiya kuma dukiyar gashi marowaci ne kaga ba za a more ta ba kaga nan riwaya ta al-Imam al-Hakim sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya meye dalilin ma da yasa kuka zabe shi waye shugaban ku Jadd ibn Qays me yasa kuka zabe shi mun zabe shi ne saboda yafi kowa yawan dukiya to amma su da kansu suka ce muna aibanta shi da ruwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu da'in adwa min al-bukhli wace cuta ce tafi cutarwa fiye da cutar ruwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa zaka sayyidukum wannan ba shugaban ku bane daga yanzu wannan riwayar al-Imam al-Hakim kenan kalu suka ce man sayyiduna ya rasulullah tunda ka ce Jadd ibn Qays ba shugaban mu bane daga yanzu to waye kake ganin shugaban mu kalu sai manzon Allah ya ce sayyidukum Amr ibn al-Jamuh shugaban ku shine Amr ibn al-Jamuh annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya zaba wa mutane shugaba saboda Allah madaukaki yana sanar da shi al'amari na gaibi manzon Allah ya fi sanin wanda ya cancanta a bashi shugabanci don haka yasa suka ce ya rasulullah waye kake gani ya kamata ya zama shugaban mu sai manzon Allah ya zaba musu wannan ibnu hajar cikin fathul bari babu karahiyatit tatawul fi al-raqiq a mujallal nabiyar shafi na 178 yace wa qad sahahahu ghayr wahidin masana hadisi da yawa sun inganta wannan labari hadisin Jabir hadisin Abu Huraira hadisin Ka'ab bin Malik labarin da ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza shugaba saboda halurowa wannan masana hadisi da yawa sun tabbatar da ingancin sa haka in ka duba al-isabatu fi tamyiz as-sahaba na Ibn Hajar din a mujallal na hadisi shafi 291 hadisin al-Imam al-Hakim ya taho riwayar Abu Huraira da kuma riwaya ta Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik wannan yasa wasu daga cikin mutanen wannan kabila suke rera waka suna cewa wa qala rasulullahi wal qawlu qawluhu liman qala minna man tusammuna sayyida فقالوا له جد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا فسود أمر بن الجموه لجوده وحق لأمر بن ندى أن يسودا wato waka suke rerawa saboda abinda manzon Allah ya aikata suka ce ai manzon Allah ya tambaye mu banu salama waye shugaban ku liman qala minna man tusammuna sayyida waye kuke kira shugaba fa qadu lahu jadd ibn qais allati nubakhiluhu fiha wa in kana aswada sai muka bada amsa jadd ibn qais shine shugaban mu duk da cewa kuma muna ganin sa da halin rowa amma dai shugaba ne tunda mun bashi wannan mukami fa sawada amr ibn al-jamuhi li judihi sai manzon Allah ya kwace shugabancin daga jadd ibn qais ya ba ma amr ibn al-jamuhi saboda kirkinsa aka bashi wannan mulk ba saboda yawan dukiyarsa ba saboda kirkinsa aka bashi wannan shugabancin wa huqqa li amrin bin nada an yusawada babu shakka amru ya cancanta a bashi shugabanci saboda halayensa na kirki wannan ya tabbatar da cewa ana cire shugaba saboda marowaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aikata haka wanda ke nuna maka cewa babu shakka ruwa tana da aibu idan har za a cire shugaba saboda marowaci ne wannan ya nuna cewa ruwa tana da aibun gaske ba karamin abu bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya wa ayyu da'in adwa min al-bukhli wace cuta ce tafi cutarwa fiye da cutar rowa akwai bayanin da al-Imam al-Ghazali ya kawo cikin Ihya Ulumuddin yana mujallal na uku shafin 271 bayanin wani malami da ake kiransa Yahya bin Mu'az daga cikin magabata yace ma fil qalbi lil askhiyahi illa hubbun walau kanu fujjaran idan shugabanni suna da kirki to koda mutanen banza ne jama'a na son su walil bukhala'i bughdun walau kanu abraran shugabanni ko koda na kwarai ne idan marowata ne jama'a suna kin su wanda ke gwada maka cewa halin kirki wato yana da muhimmanci ga shugabanci musamman wanda duk yake jagorantar jama'a kuma kowane irin shugabanci duk mutumin da ya zama jagora ne to akwai buƙatar ya zama mai kirki matukar yana da rowa to soyayyar da jama'a suke marza a waye gari ta koma kiyayya wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ya canza wannan shugaba saboda hadarin da zai biyo baya yana da muni ibn abdul barri al-litafin al-isti'ab a mujallal na farko shafin 362 yace jadd ibn qais dinnan yurma bin nifaqi ana jifarsa da munafinci babu shakka akwai labarin sa cikin suratu tauba yana daga cikin munafikai da suka shahara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma duk da haka Allah ya taimake shi innahu taba wa hasanat taubatuhu Allah ya nufe shi da tuba tubansa ta yi kyau kafin mutuwar shi to haka ya rayu har zuwa zamanin sayyidina Usman kafin Allah ya amsharansa ba da yawa ake samu mutane da suka shahara da munafinci a zamanin manzo sannan a dace da su samu tuba ba su da yawa amma jadd ibn qais yana cikin waɗanda suka samu dacewa da tuba don haka mutum koda ya samu siffa ta munafinci yana iya tuba Allah ya nufe shi da tuba daga baya ya bari amr ibn al-jamuhi dinnan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi mulki ya bashi shugabanci ya cire jadd ibn qais ya bawa amr ibn al-jamuh malamai sun bada labarin sa yana cikin littafin tarihi kamar al-bidayatu wan nihaya a mujallal na 4 shafin 413 kamar yadda al-imam al-bukhari ya kawo cikin wannan hadisi akan cewa a zamanin jahiliya amr ibn al-jamuh yana kulawa da gumakan su mutum ne mai kokari ta wajen aikin da zai taimaki al'umma gaba dayanta yana kokari wajen kulawa da gumakan su yana cikin shugabannin Banu Salama wanda malamai suna bada labari kamar yadda yazo cikin tarihin Ibn Ishaq lokacin da musulman Madina suke tafiya aikin haji wato tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka kafin yayi hijira ya koma Madina lokacin da aka yi bai'atul Aqaba as-saniya hijira tana da shekara annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru 13 wato bayan Allah ya bawo manzo annabci da shekara 13 annabi sallallahu alaihi wasallam yana gab da ya hijira ya dawo madina aka samu mutane 73 wadanda suka zo aikin haji garin Makka suka samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su suka karba addinin musulunci suka dawo madina suka dinga da'awa har dai musulunci ya yadu kowane gida wa fi qaumihim baqaya min shuyukhi lakum amma duk da haka akwai manyan mutanen garin madina wadanda basu bar addinin ba saboda manyan mutane su ne na ƙarshen karban gaskiya to Amr bin al-Jamuh yana cikin wadannan sadatu bani salama wa ashrafihim alladina lam yuslimu wadanda basu musulunta ba a bayan dawowan wadanda suka tafi aikin haji suka samu damar ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka ƴaƴansa sun musulunta a lokacin akwai Mu'az bin Amr mimman shahida al-Aqaba dan sani Mu'az bin Amr yana wato abota da Mu'az bin Jabal wanda dukkan su suna tare to yana daga cikin wadanda suka samu ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka sun musulunta waɗannan matasa din wanda hadda yaron Amr bin al-Jamuh shine Mu'az bin Amr wa kana Amr bin al-Jamuh min sadati bani Salama wa ashrafihim wannan yana cikin al-bidayah wa an-nihaya yanda Ibn Kathir ya bada labari haka nan tarihu Ibn Ishaq wa kana qad ittakhadha sanaman min khashabin fi darihi yana da wani gunki da ya aje a gidansa ana kiransa Manat domin bayan gunkin da jama'a suke da shi sannan kuma sarakuna suna da nasu wani gunki na musamman a gida saboda haka yana da nasa gunki wanda ya aje a gida na musamman wanda yake kiransa Manat kama kanat al-ashraf yasna'un yattakhizuhu ilahan yu'azzimuhu wa yutahhiruhu yana tsarkake wannan gunki ya wanke shi ya sa mai turare yana bautansa to ga yara sun musulunta wanda ko daga cikin su akwai ɗansa shine Mu'az bin Amr ga Mu'az dan Jabal abokan juna ne sunayen su daya Mu'az bin Amr dan Amr bin al-Jamuh da kuma Mu'az bin Jabal abokan juna ne sunayen su guda saboda haka suka yi tunanin ya zamu yi babanmu din nan shugaban kabilan nan gaba ɗayan ta ya karbi addinin nan gashi kowa ya musulunta amma ban da shi ya zamu yi to abinda zamu yi shine mu nuna mar cewa bautan da yake din nan ba gaskiya bane to ya zamu yi mu nuna masa ibadar da yake ba gaskiya bane suka ce abinda za a yi shine idan dare yayi su je su sace gunkin nan wanda yake kokarin kulawa da shi saboda haka in dare yayi sai su shiga ɗakin sa su dauke wannan gunki yudlijuna billahi ala sanami amrin zalika fayahmilunahu fayatrahunahu fi ba'd hafri bani salama akwai kududduhi akwai rami wanda mutane kan tafi suna ba haya ana zubar da shara ana zubar da datti suka dauki wannan gunki suka jefa a wannan gure cikin najasa wa fiha izrun nasi munakkasan ala ra'sihi sun ma kifa gunkin a bisa fuskan shi kaga dai karshen wulakanci kenan to amru ya wayi gari zai bauta mu gunki babu gunki saboda haka sai komai yana cigiya cikin unguwa wailakum man ada ala ilahina hazihi al-laila kai tonku waye yayi ta'adi ga abin bautar mu Allah mu ajiyan nan kaga inda Allah kwarai ne ayi ta'adi gare shi waye yayi mana ta'adi summa yabdu yaltamisuhu to sai ya koma yana ta nema ana taya shi hatta iza wajadahu ba a samu sa sai cikin najasa gashi nan fuskan sa a kife to amma duk da haka za a dauko ghasalahu wa taharahu wa tayyibahu ya wanke ya sa mai turare ya tsarkake shi ya dawo da ya aje wurin da ya saba kuma dare yayi nayi wadannan yara za su sake sace wannan gunkin su jefa wato wannan dabara ce da suka yi yara ne suka kulla wannan dabara to don ta haka baban su zai iya ganewa saboda babban mutum yana da wuya ka tunkare shi da wa'azi kai tsaye sai ya ga marenin wayo ne musamman ma idan babanka ne ba yadda za a yi su taho su zauna da shi su yi mar wa'azi ya ce ai marasa kunya yanzu ni ne za ku zauna ku yi ma wa'azi ban fi ku hankali ba to bari a masa ishara wanda ta ishi mai hankali ishara ce aka yi mai yaran suka yi haka summa yagdu yaltamisahu hatta idha wajadahu ghasalahu, za su yi haka ya nema ya zo ya wanke. To ranar da sai ce wallahi law a'lamu man fa'ala hadha bika la uhziyannahu, da na san wanda ke maka wannan danyen aiki wallahi da na kunyata shi, da sai na wulakanta shi. Kai hakuri, yana ba mu gunkin hakuri kenan, ban sani bane, dan inda na san wanda ke wulakanta ka, to da na ci zarafin sa. Fa idha amsa wa nama amrun gadau alai, dare nayi yayi bacci, yaran za su sake zuwa su dauke wannan gunkin. Fa fa'alu misla zalika fa yaqduwa fa yajiduhu fi misli ma kana fihi min al-adha, ya sake yin samako yana neman gunki ya taras da shi dai a cikin irin wannan kazanta. Fa yaghsiluhu wa yutahhiruhu wa yutayyibuhu thumma ya'duna alayhi idha amsa, ya dauko gunki ya gyara ya wanke ya sa mai turare, dare nayi za su sake sace gunki basu bari ba, shin da shi bai fasa ba, sun ba za su fasa ba, har dai za a kai wata gaba da mai hankali zai gane dabara su kenan. Fa yaf'aluna bihi misla zalika falamma aksaru alai, abu yayi yawa kullun sai an sace gunki, hankalin sa duk ya tashi, ya rasa ya zai. Istakharajahu min haisul wato alqahu yawman fagasalahu wa taharahu thumma jaa bi sayfin, bayan ya dauko wannan gunki inda aka jefar da shi, ya wanke gunki ya sa mai turare, sai kawo takobi fa'allaqahu alaihi, sai rata ya mai gunki. Ji ka gani, ni na gaji don haka ga abinda zaka iya kare kanka. Summa qala lahu inni wallahi ma a'lamu man yasna'u bika ma ara, ka dai riga ka ji uzrina, ni ban san wanda ke maka wannan danyen aiki ba. To idza kana fika khairun, amma idan akwai rabuwan alheri tare da kai, ai lokaci ya kai da zaka kare kanka. Famtani fa hada sayfu ma aka ga takobi nan tare da kai. Falamma amsa wa nama amrun gadau alai, yamma nayi suka sake dauke gunki da takobi. Fa akhadhu sayfa min unuqihi, suka dauki wannan takobi suka samu mataccen kare. Fa qaranuhu bihi bihablin, suka hada wannan takobi da mataccen kare ga kuma gunki, sai aka jefa shi a wata rijiya. Min abari bani salama fiha idhur min idharin nas, nan ma dai akwai kazanta da ita nema. Falam yajidhu fi makanihi alladhi kana bihi, bai taras da shi inda yake ba. Fa kharaja yattabi'uhu hatta idha wajadahu fi tilka albi'r munakkasan maqrunan bikalbin mayyit, ya taras da gunkin sa da takobin da ya ba mu gunki suna tare da mataccen kare. Lokacin da ya ganshi take, sai Allah ya samar basira, idan har gunki ba zai iya amfani da takobi ya kare kansa ba, to anya ko wannan gunki zai kare wani, zai iya kare wani? Saboda haka yana dawowa sai ya ce, kai a gidan nan akwai wanda ya san yanda addinin Muhammadu din nan yake? Yara suka ce, mun san yadda za a yi ka samu wanda ke da ilimi a kai, za mu kai ka. Kaga ba su fito sun ce mu muke yi ba. Kallamahu man aslama min qaumihi fa aslama bi rahmatillah, nan take karbe addinin musulunci, kuma musuluncin sa yayi kyau. Kaga sun dawo da baban su kan tafarki na kware. Wannan mutum fa shine wanda manzon Allah ya bashi shugabanci, ya ce Rajab ibn Qais, saboda mutum ne wanda in ya ga gaskiya yana dauka. A cikin siyaru a'lamin nubala na al-Imam Zahabi a mujallad na farko shafi na 255, akwai labarin Abu Buha shine Muslim bin Subayh al-Qurashi, yace lokacin da za a tafi yakin Badar, Amr ibn al-Jamuhi gurgu ne, ya dauko makamansa zai tafi yakin Badar, yaransa suka ce la ba za ka tafi ba, saboda ai kai gurgu ne, kuma Allah madaukaki ya karbi uzurin gurgu, an ce gurgu ba su tafiya jihadi, saboda haka ba za ka ce ba. Shine yace wallahi la in baqitu la adkhulanna aljanna, in dai Allah ya banni da rai, to insha Allah sai na shiga aljanna. In dai ma ba ku so in shiga aljanna ne, sai na shiga. Yana gaya ma yaran. Falamma kana yawm Uhud, ranar yakin Uhud, nan ma ya dauki makami zai fita, suka ce azaraka Allah ya abana, Allah ya karbi uzurinka, bai kamata ka tafi ba kana gurgu. Sai ya ce to mu je gaban annabi, tunda dai manzo yana da rai, ya raba gardama tsakanina da ku. Wancan karo zan tafi, ina ganin aljanna kun raba ni da ita, wannan karo zan tafi kun hana ni. Suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya shkuhu, Amr bin al-Jamu yace ga yara na ina karan su. Sai manzon Allah yace la alaikum alla tamna'u. Ba daidai bane ku hana baban ku tafiya wannan yaki. Na'am Allah ya karbi uzurin sa amma yana da damar ya tafi. Manzon Allah yace ku kyale shi la'alla Allah yarzuquhu ash-shahada. Tana yiwa Allah ya masa arziki da mutuwar shahada. Matarsa ana kiranta Hindu yar uwar Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah ibn Amr ibn Haram shine mahaifin Jabir. Mahaifin Jabir wato wane ga matar Amr ibn al-Jamu. Don haka yasa Jabir da yake bada labarin hadisin dake cikin al-Adab al-Mufrad kamar yana bada labarin wani dan uwansa. Matar tace ka anni anzuru ilayhi kad akhadha daraqatahu wa huwa yaqul. Lokacin da ya dau makami ya fita, matar tace ina ji yana addu'a. Shi addu'ar da yake Allahumma la taruddani ya Allah karka dawo da ni gida. Shi addu'an da dattijon yake kenan, Allah karka dawo da ni gida. Saboda haka da shi da ɗansa da ake kira Khallad, Allah ya karɓi ransu a yakin Uhud. Sayyidina Umar yana cewa bayan an gama yaki, ni dama wanda kawai nake kokarin in gano gawansa shine Amr ibn al-Jamuh babban dattijo. Ni duba gawa yake da nake kokari nake ko zan gani, yace ina ganin sa na taras, yana daga cikin waɗanda suka fara yin shahada. Kuma wannan wato sahabi yana da wata karama wacce ta tabbata a cikin littafai da dama, hatta al-Imam Malik ya bada labarin wannan karama cikin littafin Muwatta in kado Fathul Bari mujallal 3 shafi na 257. Abdullah ibn Haram shine mahaifin Jabir da Amr ibn al-Jamuh da yake kabilar su guda ne, kuma dattawa ne gaba ɗayan su, duka sun yi mutuwar shahada a yakin Uhud a kabari guda aka binne su. Bayan wata shida Jabir ya sake tono kabarin nasu, fa idza huwa ka yawmi dufina ghayra uzunihi. Ba abin da ya canza a jikin su, babu abin da ya canza a jikin su. Yana bada labarin babansa ga kuma Amr ibn al-Jamuh in banda kunnansa, nan ne aka samu dan canji. Amma kai ka ce yanzu aka binne gawayyakin su. Summa dafanahu fi qabrin wahdahu. Hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 2351. Amma cikin Muwatta cewa aka yi an yi wata ambaliyar ruwa ne zamanin Muawiya. Wa kana fi qabrin wahidin, suna kabari guda, saboda bayan gama yakin Uhud ana hada mutane biyu a binne kabari guda. To wannan ambaliyar ruwa da aka yi, fa hufira anhuma, ya tono wato kabarin waɗannan sahabbai. Saboda haka sai aka tone kaburburan don a canza musu wuri. Li yughayyara min makanihima fa wujida lam yataghayyara ka annahuma mata bil amsi. Wannan shi yanda yazo cikin Muwatta kenan. An tono kabarin sai aka taras da su, ba abin da ya canza jikin su kamar jiya ne suka mutu. Wa kana baina Uhud wa yawma hufira anhuma, tsakanin yakin Uhud da ranar da aka sake tono su, 46 sada shekara 46. Bayan shekara 46 aka tono su, amma kai ka ce ji aka binne. Wannan ke gwada cewa mutumin da ya mutu wa shahada yana samun karama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana cikin dalilin da yasa aqida ta ahlus sunna ake cewa ana samun mutanen da kasa bata cin su banda ma annabawan Allah, ba annabawa kadai ba. Domin ga Amr ibn al-Jamuh da Abdullah ibn Haram mahaifin Jabir ibn Abdullah suna daga cikin waɗanda ke da wannan sifa. Wannan hadisi da muka karanta na al-Adab al-Mufrad yana tabbatar mana ruwa tana da munin gaske, ruwa tana da aibu, tana da aibu, aibun yana da tsanani. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza shugaba saboda ya samu shaidar ruwa. Duk mutumin da Allah ya ba shugabanci wajibi ne ya hattara. Ruwa tana da aibu, matukar aibu, musamman ga wanda ke jagorancin al'umma. To sannan kuma ruwan nan tana kai mutum ga munafinci. Ruwan tana kai mutum ga munafinci, wanda ita ke sa mutum ya rika umarni da abu mara kyau, wanda yadda ya zo cikin suratu Tauba aya ta 65, almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wanda ke nuna cewa ruwa alama ce ta munafinci. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah headquarters sa na garin Madina, sannan a ce shugabannin da suke gewayen Madina an samu shugaba dake da siffar munafikai kaga bai dace ba don haka yasa nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza shi wannan hadisin ba shi kadai bane yake tabbatar da aibu na rowa babban aibu na rowa wato shine kaiwa ga munafici kamar yadda muka ce wanda dalilin haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan shugaban Allah madaukaki a aya ta 77 ta suratul tauba yace fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu bima kanu yakzibun Allah ya saka munafinci a zukatansu ba za a cire munaficin nan ba har zuwa ranar da za su hadu da Allah Allah ka tsare Allah ya saka munafinci a zukatansu ba za a cire wannan munaficin ba har zuwa ranar da za su hadu da Allah subhanahu wa ta'ala me dalili bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda sun saba ma Allah alƙawari da suka yi mai wa bima kanu yakzibun kuma saboda ƙarya da suke yi mutun yayi ƙarya saboda rowa mutun ya saba alƙawari saboda rowa rowa tana sa mutun yayi ƙarya zan baka alhali ba zai baka ba rowa tana sa mutun ya saba alƙawari ka zo rana ita yau za a baka mutun ya zo rana ita yau bai bashi ba kuma kana da abin da zaka bayar din to abin da Allah madaukaki yace idan rowa ta sa ka saba alƙawari idan rowa ta sa kai ƙarya to idan mutun ba dacewa da rahamar Allah ba Allah subhanahu wataala zai sanya munafinci a zuciyarsa ba za a cire ba har ranar haduwarsa da Allah Allah ka tsare mu mu tambayi kawunan mu mawadata nawa ne suka yi alƙawari ba su cika ba mawadata nawa ne kana da hali ka ce zan yi alhali baka cika ba mutun nawa ne shi fa Allah ba a yau darasa abinda Allah madaukake ya faɗa haka yake saboda haka mu ya mu muke yaudar juna amma Allah subhanahu wataala yana kallon ayyukan bayi kuma abinda kake shine ke samar maka matsayi wajen Allah wannan ukuba ce ta mutumin da ya juya baya ga cika alkawari in ka duba tafsirin wannan aya ta suratul tauba aya ta 77 kusan duk masana tafsiri haka suke fassarawa misali ibnu kasir yace fama waffa bima qala mawadacin da bai cika alkawari abinda ya fada bai cika ba wala sadaqa fi madda'a bai yi gaskiya cikin abinda ya korafi ba domin sau da yawa mutun zai yi ƙarya yana da halin zai ce wallahi da dai jiya ka zo da zaka samu amma yau bukatu ga sunan duk sun mamaye abin ba hali ƙarya ya fada shine ibnu kasir yace bai cika alƙawarin da ya ba sannan magana da ya fada bai yi gaskiya ba me ya faru fa aqabahum hadha as-sani'u nifaqan sakana fi qulubihim ila yawmi yalqawna Allah azza wa jalla a dalilin wannan hali na mutun ya fadi ƙarya saboda dukiya ko ya saba alƙawari yana da dukiya Allah zai sanya munafinci a zuciyarsa har zuwa ranar tashin kiyama shine yasa yace yawmal kiyama ibnu kasir yace iyazan billahi min zalika Allah ka tsare mu haka al-imamu shaukani cikin nailul awtar tafsirin ita wannan aya a mujallal nabi shafi na 438 yace fa aqabahum wallahu bisababil bukhl allazi waqa'a minhum wal i'rab saboda rowar da ta aukurun su saboda kauda kai ga dokokin Allah nifaqan ka'inan fi qulubihim sai Allah ya tabbatar da munafinci a zukatansu mutamakkinan minha wannan munafincin ba abin da ke raba shi da zuciyar mutum wato kamar ba yadda za a yi mutum ya rabu da wannan sifa sai ya mutu munafiki sai ya hadu da azabar Allah idan mutum yana da hali yayi ƙarya ko yana da hali ya saba alƙawari to abinda Allah ke cewa zai saka munafinci zuciyarsa ba abinda zai cire wannan munafincin sai ya gamu da Allah ila yawmi yalqawna Allah azza wa jalla Allah ka tsare mu saboda haka lalle mun ruwa tana da aibu kwarai saboda ita ke haifar da waɗannan sifofin to abu na uku aibu na uku na ruwa shine tabewa marowaci tababbe ne babu shakka marowaci tababbe ne wannan Allah da kansa ya faɗa a suratul layl fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra duk mutumin da ya dauki dukiyarsa ya bayar ya zama yana kokarin kiyaye dokokin Allah shine a'ata wattaqa yana bada dukiyarsa yana taimakawa da dukiyarsa kuma yana kiyaye dokokin Allah da Allah madaukake ya dora ma wannan dukiyar wa saddaqa bil husna ya gaskanta alƙawarin Allah wanda aka yi alƙawari mai kyau cewa zaka samu sakayya a ranar hisabi ya yadda duk abin da ya bayar akwai sakayya fasadu yassiruhu lil yusra to za mu sauke ma rayuwarsa zai ta samu sauki har zuwa mutuwa duk mai wannan siffa wa amma man bakhila wastagna marwaci fa wa kazzaba bil husna ya ƙaryata alƙawarin Allah na cewa zai saka wa mutum fasadu yassiruhu lil usra shi kuma za mu sauke ma rayuwarsa ne daga wahala zuwa wahala har zuwa mutuwar shi saboda haka zai shiga kuncin rayuwa shine ashqawa shine tabewa Ibn al-Qayyim al-Jawziya akwai littafin sa guda kadami da ake kiransa At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an ya rubuta littafin saboda bayani game da rantsuwan da Allah ya yi cikin al-Qur'ani a shafi na 60 yace at-taysiru lil-usra yakunu bi amrayn sawwake wa mutum rayuwa daga wahala zuwa ga wahala daga tsanani zuwa ga tsanani wanda Allah ya yi alƙawari ga marowaci yana zuwa ne ta al'amura guda biyu na daya an yahuda bainahu wa bain asbabil khairi Allah zai shiga tsakanin sa da ayyukan alkhairi duk wani abu na alkhairi ba zai samu damar yi ba saboda wannan hali na ruwa fa yajri sharru ala qalbihi wa niyyatihi wa lisanihi wa jawarihi tunda alkhairi baya tare da shifa zaka samu sharri yana tare da zuciyarsa harshensa gababunsa ayyukansa ga dukiyar amma saboda halin ruwa sai ya zamanto sharri ya rinjaye ga halayensa nabiyu an yahula bainahu wa bainal jaza'il aysar bai samun sakamako wanda ke na sauki wanda Allah madaukaki yayi alƙawari ga mutane a duniya wato shine zaka dubi rayuwar mutumin da ya zama marowaci ne zaka taras lalle abinda Allah ya faɗa din nan yana tare da shi imma matarsa ta zama abin azaba gare shi koko ƴaƴansa wato sai Allah madaukaki ya sauke mar wahala hanyar wahala shine fasanu yassiruhu lil usra matarsa ta zama azaba gare shi ko ƴaƴansa su zama azaba gare shi wannan yana cikin tafsirul karimir rahman tafsirin al-imam as-sa'di yana fassara wannan suratul lay wa amma man bakhila bima umira bihi fataraka al-infaq al-wajiba wal mustahabba mutumin da ya zama yana da dukiya baya bada haƙƙin Allah na wajibi baya bada wato haƙƙi na taimako taimako da dukiyar baya yi zakka bai fitarwa lam tasmah nafsuhu bi ada'i ma wajaba Allah ya zama ransa bai sauke masa yanda zai bada hakokin Allah subhanahu wataala ba wastagna anillah fataraka ubudiyyatahu janiban domin duk mawadacin da bai bada zakka to ya bar bautan Allah babu shakka ya bar bautan Allah domin fidda zakka bauta ne ga Allah subhanahu wataala wa lam yara nafsuhu muftaqira gayat al-iftiqar ila rabbiha duk mutumin da bai fidda zakka baya alkhairi da dukiyansa ya nuna cewa baya bukatar komai wurin Allah bai yadda a lahira akwai sakayya ba allazi la najata laha wa la fawza wa la falaha illa bi an yakuna huwa mahbubuha wa ma'buduha ba yadda za a yi mutum ya tsira sai an waye gari yana son abinda Allah ke so yana bautan Allah amma matukar mutum ya ki yi sai ya ce yassirhu lil usra to za mu sauke mar hanyar rayuwa ta tsanani zuwa ga rayuwa ta mafi tsananta lil halatil asira wal khisalil zamima halaye wato marasa kyau zaka ga suna ta mamayen mutum musiba ta ringa auka masa ya kasa kare kansa bi an yakuna muyassaran lisharri aina makana duk inda ya fuskanta sai a samu sharri a maimakon alkhairi saboda ruwa kuru subhanallah Allah ka tsare sai sa wato ibn nasir as-sa'di yace nas'alullah al-afiya akwai hadisin da yake sahihu muslim kitabuz zakat babu bayani anna yadal ulya khairun min al-yadi as-sufla hadisin 236 hadisin abu umama al-bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ibn adam ya kai dan adam innaka antabzul al-fadl khairul laka ka ba da ragowar dukiyar ka dinnan shine mafi alkhairi gare ka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum sikahu sharrul laka makon wannan ragowar dukiyanka sharri ne gare ka ba alkhairi bane kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana a dunkule cikin wannan hadisi hadisin abu umamah al-bahi ne ka rike ragowar dukiya sharri ne gare ka bayar da shi ga hanyar alkhairi shine alkhairi gare ka inji annabi sallallahu alaihi wasallam masana hadisi da suke sharhin wannan kamar al-imam an-nawawi cikin al-minhaj mujallal na 7 shafi na 127 yace li annahu in amsaka anil wajib istahaqqa al-iqaba alai idan kana da dukiya ka ki ba da zakka kaga azaba ce za ta samu mutum saboda haka kin ba da zakkan ya zama sharri gare ka wa in amsaka anil mandub fa kanna qasa thawabahu idan alkhairi ne kamar taimako da dukiya sada zumunci taimaka ma bayin Allah da wannan dukiya ya zama mutum baya yi to kaga nan ma sharri ne gare shi domin yayi asarar lada a ranar kiyama ba zai samu ladan waɗannan ayyuka na alkhairi ba fawwata maslahata nafsihi fi akhiratihi wanda a lahira idan mutum Allah ya bashi dukiya a duniya to kamar ya samu abin da zai sayi aljanna ne a ranar kiyama to ya zama ga dukiyar amma mutum bai amfani da ita ba don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar mutum yana da hali bayan bukatu na yau da kullum annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka dauki dukiyar ka gaba daya ka ba da ita saboda taimakon addini ba amma don haka yasa cikin hadisin yace wala tulamu ala kafafin la tulamu ala kafafin ba a zarginka saboda bukatu na yau da kullum saboda ka gina gida ka sai motar hawa ka sa wannan duk Allah tabaraka wataala baya ganin laifinka akai amma ya zama kana da dukiyar da bukatun gaba daya ka gama biya akwai ragowar dukiya maimakon ka samar ma kanka aljanna sai ya zama ka rike ta rikon ba alkhairi ne gare ka ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa mataki na karshe shine mutun ya haramta ma kansa samun aljanna a ranar kiyama saboda rowa a suratu muhammad aya ta 34 Allah madaukake yace ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ku ne fa ake kira ku taimaka ma hanyar Allah amma daga cikin ku akwai mai rowa mai Allah madaukake yace wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda yayi rowa ya maransa rowa ne saboda ala a ranar kiyama da ake samun ladan alkhairi kai banda kai wallahu al-ghani wa antum al-fuqara shi ko Allah mawadaci ne dan baka bashi ba Allah ba zai zama matalauci ba Allah mawadaci ne don haka in ka bayar ma kama kanka ne ba wai Allah ka bawa bala in ka ba da dukiya don taimakon addinin Allah kai ma kanka ne sannan in buku yin ba musuluncin ba zai ci baya ba wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in ma kun juya baya kuna da dukiyan kun ki taimakon addini ba ku cutar da Allah a yau da gobe za a wayi gari kun mutu an kawo wasu wanda ba ku ba saboda haka yasa malamai suka rubuta littafai akan ruwa daga cikin wadanda suka rubuta littafin akwai al-khatib al-baghdadi masalan hadisi yana da littafi da ake kira kitabul bukhala littafi ne guda hadisi na 57 hadisin salman al-farisi yana cewa idza mata as-sakhiyul mu'sir qalat al-ardu wal hafada rabbi tajawaz an 'abdika li sakha'ihi fi ad-dunya me kirki in ya rasu mala'iku suna mar addu'a me yawan kyauta in ya mutu hatta mala'iku na masa addu'a bare kuma mutanen da ya taimakawa ba za su taɓa mantawa ba saboda wani dalilinka ya rabu da talauci saboda ka bashi jari ba zai taɓa manta ka ba har wasiya zai ma ƴaƴansa ku rika mawa nan addu'a saboda in ban da shi ina cikin wani hali ga irin sana'ata amma shi ya tallafa min to ba su kadai ba hatta mala'iku suna maka addu'a idan mutumin kirki ne wa idza matal bakhilu amma in marwaci ya rasu fa qalat allahumma hjib hadha al-abda anil jannati da'ima shi wannan mutumin marwaci ne ya mutu Allah yanda yayi ruwan ni'imarka ka masa ruwan aljanna wato ka masa shamaki da aljanna kar ka bashi kama hajaba ibadaka amma ja'alta fi yadayhi fi dunya kamar yanda ka dauki dukiya ka bashi a duniya sai yayi bayan ka shamaki to shi ma kamar shamaki da gidan aljanna. Abu na ƙarshe shi ne mutum ya jawo ma kansa fushin Allah, don duk mutumin da ya mutu da ruwa yana tare da fushin Allah. Akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akai, yana sahihu ibn Hibban kitabu zakati babu sadaqati tatawu, hadisin Abu Zar al-Ghifari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun yuhibbuhumullah, mutane uku Allah yana son su, wa salasatun yubghidhuhumullah, kuma mutane uku Allah baya son su. Allah ka sa ba ma ciki. Yuhibbu rajulan kana fi qaumin, Allah yana son mutumin da ya zama yana cikin wasu mutane. Fa ata'un sa'ilun, sai ga wani mai roko ya zo, ana zaune sai ga wani mutum ya zo, jama'a don Allah ku taimaka min da kuɗin mota, ko jama'a ku taimaka min da abin da zan ci, ko ku taimaka min da abin da zan sayi magani. Fa sa'alahum bi wajhi Allah la yas'aluhum li qarabatin bainahu wa bainahum, bai roke su saboda akwai ƴan uwantaka tsakaninsa da su ba, ya roke su ne kawai saboda darajar Allah subhanahu wa ta'ala. Ku taimaka min, fa bakhilu, kuma suna da hali suka ki, to da suka ki, fa halafahum bi aqabihim, sai ɗaya daga cikinsu ya tashi ya fakaici hanyar da wannan mutumin ya bi, haisu la yarahu illallah, ya tafi wani gurin da ba wanda ya ganshi sai Allah, wa man a'tahu, wanda ma aka ba mun bai san waye bashi ba. Ya zo zai wuce kai ya ce tsaya mana, misali a duhu ne, zo ga shi karba, sai karba ya juya ya wuce, shi bai san waye bashi ba. Shi wannan mutumin da yayi bai yi dan mutumin da ya ba ma din ya san shi ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son wannan mutumin. Wa rajulun kana fi katiba, sannan mutum na biyu shine wanda aka tafi yaki cikin tawagar mayaka, fan kashafu, ya zama jama'ar musulmi sun watse sun guji kafirai, fa kabbara, shi ko wannan mutumin yayi kabbara, fa qatala, ya dinga yaki shi kadai, hatta yaftaha Allahu alaihi aw yuqtal, ko dai Allah ya bashi nasara shi kadai, ko ko Allah ya amshiransa ya dace da mutuwar shahada. Wato Allah yana son mutumin da ana yaki kowa ya gudu amma shi ya tsaya shi kadai. Sai mutum na uku, rajulun kana fi qaumin fa adlaju, mutum ne yana tafiya tare da wasu mutane dare ya musu a hanya, fa talat duljatuhum fa nazalu, suka samu wani guri suka yi sansani suka tsaya saboda su kwana sai washe gari a ci gaba da tafiya. Wannan muhabbu ilaihim, kaga wannan lokaci ba abin da suke so kamar su yi bacci saboda sun gaji, matafiya ne, bare tafiya irin ta zamanin da, tafiyar da ake yinta a ƙasa ko tafiyar da ake yinta akan dabba ba irin ta yanzu ba. Ba abin da suka yi so a lokacin irin bacci min ma ya adilu bi, fanamu, duk suka yi bacci. Wa kama, amma shi wannan mutumin daga cikinsu sai ya ce a banci ta bacci ba, sai ya miƙe, yatlu ayati, yana ta karanta ayoyina, wa yatalammaquni, yana nuna soyayyarsa gare ni, yana bautan Allah cikin dare. Kaga jama'ar sun yi bacci, shi kuma yana ibada, to Allah yana son wannan mutumin, bare ma Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani, kanu min al-layli kanu qalilan min al-layli ma yahjubun wa bil asharihum yastaghfiru, saboda haka mutun ya tashi cikin dare ya dinga ibada, Allah tabaraka wa ta'ala yana yabon su. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to mutane uku da Allah bai so, wa yubghidu shaykh az-zani, mutun ne ya tsufa amma bai bar zina ba, wannan mutumin Allah bai san shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun na biyu al-bakhil, shine marowaci. Mutum na uku al-mutakabbir, shine mai girman kai. Masana hadisi da suka inganta wannan akwai al-Imam al-Hakim, al-Imam Ibn Hibban, al-Imam Tirmizi da al-Imam Ibn Khuzaima, duk sun inganta wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa Ibn al-Qayyim cikin littafin sa Al-Wabil as-Sayyib, wanda ya rubuta akan zikiri, shafi na 64, yace wa sahiyyu qaribun min Allah, mutumin kirki yana kusa da Allah, wa min khalqihi, kuma yana kusa da bayin Allah. Mai mutumin kirki duk inda ya wuce ana yabon sa, ana masa fatan alkhairi, haka ma Allah yana son shi, mutane suna son shi, Allah yana son shi. Sai yace wa qaribun min aljanna, kuma yana kusa da aljanna kenan, dan duk mutumin da ke kusa da Allah to yana kusantar aljanna. Wal bakhilu ba'idun min khalqihi, amma marowaci fa yayi ne sanci bayin Allah, saboda idan mutum yana rowa mutane ba su son shi. Sannan ba'idun minallahi, ya nisanci Allah kuma ya nisanci gidan aljanna, wa qaribun minanari, kuma yana kusantar wuta ne. Sai ya ce fajudur rajul bi habibihi ila abudadihi, kirkin mutum shi ke tabbatar da ainihin makomansa. rashin kirkinsa shike nuna makomansa, kuma wannan ya dace da abinda Hausawa ke cewa nagari na kowa, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana. Kuma wannan yana cikin bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wanda ya a cikin Alwabilus Sayyib, haka nan Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa mujallad na 28 shafi na 154 yace wa li hadha jami'uhum banu adam yatamadahu bi shaja'ati wal kari, duk yan adam, inji Ibn Taymiyyah, duk mutane suna yabon mutum idan yana da jaruntaka, idan yana da kirki ana yabon sa, ba a duba yadda ka samu dukiya. Lala dan adam yana duba kana bada dukiyan ko a'a. To idan dan adam ya zama kana da kirki kana bayarwa, to yana yabonka. Kamar yadda wancan malami yake faɗa, koda mutum barawo ne, idan mai kirki ne mutane na son shi, kuma koda mutum waliyin Allah ne, idan marowaci ne jama'a ba su kaunar shi. To wannan shike nuna abinda manzon Allah ya karantar da mu a tsarin rayuwarsa. Sai Ibn Taymiyyah ya ce hatta inna zalika ammatu ma yamdahu bihi shu'ara fi shi'rihim, inda zaka dubi tarihin jahiliya kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka samu mawaka sukan yi waka suna yabon mutumin kirki, marowaci kuwa fa zaka samu ana kushe mai tun kafin ma bayyanar musulunci. Kattifaqihim ala madhi sirki wal adli wa zammi al kazbi wa dhulmi, kamar yanda akan yabi mutum saboda yana da gaskiya, saboda yana da adalci, akan kushe mar saboda yana da ƙarya, saboda yana zalunci, saboda marowaci ne, wannan bai tsaya ga addini guda ba. Don haka yasa masu hikima suke cewa man kana bakhilan warisahu warisa maluhu aduhu, duk mutumin da ya zama marowaci ne to makiyinsa zai gaji dukiyarsa. Idan mutum marowaci ne to Allah ba zai yarda mutumin kwarai ya gaji dukiyarsa ba, sai makiyin shi, makiyinsa shi zai gaji dukiyar. Kuma wannan abu ne wanda ke muna ganinsa kullum. Zaka ga wani yaron ma Allah yake uban ya mutu, Allah ka tsare mu da irinsu. Wannan yana cikin minhaj sharh mukhtasar minhaj al-qasid na Ibn Qudama da Ihya Ulumuddin na Al-Imam Al-Ghazali. Don haka yasa babban abu da ya kamata mu rike shine addu'a. Yana da kyau mu rike addu'a game da hali na ruwa, samar wa mutum da ke siffa ta munafinci, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana mai tsanani a kai. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya ce kuntu akhdumu rasulullah kullama nazala fa kuntu asma'uhu yuksir an yaqul, nayi hidima ga manzon Allah, inji Anas bin Malik, ya ce na zauna da annabi hatta a tafiya, duk inda manzon Allah ya sauka daga kan abin hawa ina tare da shi. Addu'ar da na ji manzo yana yawaita yinta yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. Me yasa manzon Allah yake neman tsarin Allah game da sharri na rowa? Saboda yana da hadarin gaske, yana da hadari ga rayuwar dan adam, yana da hadari ga makomar dan adam. Allahumma hadisi na gaba. Haddathana Muhammad ibn Salam qala haddathana Hushaym ibn Bashir as-Sulami an Abd al-Malik bin Umayr qala حدثنا وراد كاتب المغيرة عبد الملك بن عمير يتي وراد واتواني ينتجن باوانين المغيرة بن شعبة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنا كرنسا وراد دا باوان سني دا قبائي ينتشي دون حكي سأكي كرنسا مولى المغيرة سننسا وراد تسيذا ما كاتب المغيرة شيني سكترنسا يكن ربو تامي تكدى suna tare bayan ya bashi yanci ya zama suna tare. To idan yana da wata bukata na rubutu, Warradu din na shike masa. Ya bada labari shi Warradu din wanda ke tare da wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Mughira bin Shu'ba, ya bada labarin wani abu da ya auku. Yace kataba Muawiyatu ila al-Mughira bin Shu'ba, Muawiya bin Abi Sufyan ya rubuta takarda ya aiko ma al-Mughira bin Shu'ba. Dukkansu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Muawiya bin Abi Sufyan sahabi ne, al-Mughira bin Shu'ba sahabi ne. Muawiya shine shugaba na musulmai na duniya a wannan lokaci, ya rubuta takarda ya aika ma wannan sahabi. Abinda yake bukatar sa, aniktub ilayya bi shay'in sami'tahu min rasulillah, ka rubuto min wani abu da ka taba ji daga manzon Allah. ku duba yanda sahabbai suke ma juna nasiha. Wannan shugaba ne shine Muawiya, yana shugabancin musulmai na duniya kuma sahabi ne. Ya aika ma wani sahabi yace ina so ka rubuto min wani abu da ka taba ji daga manzon Allah, saboda tayiwu wannan hadisi da za a aika Umar ya taimaka masa ya iya kamanta shugabanci irin wanda manzon Allah ya yi umarni. Su yasu suke ma juna wasiya. Fakataba ilaihi al-Mughira, sai al-Mughira bin Shu'ba ya rubuta mai hadisin da ya dace da matsayinsa na shugaba. Wato abin da ke nuna mana shine ya kamata shugaban musulmi ya rika neman masana, ya rika neman masana suna karantar da shi abin da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin duk mutumin da ya raba ga sunnar manzon Allah zai samu tsira. Don haka yasa Muawiya yake aika takarda ga sahabbai a cikin wannan littafi na Al-Adabul Mufrad. Mun karanta a baya inda Muawiya ya aika ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takarda yana buƙatar ta aiko mar wata wasiya, ta yi mar bayani, ta yi mai nasiha. Saboda haka Aisha ta yi mar nasiha da hadisin manzon Allah guda ɗaya. Wannan hali ne na Muawiya, yakan aika ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban takadda yana buƙatar su yi mai nasiha, wato su karantar da shi wata sunnar manzon Allah. Sai Mughira ya rubuta takadda ya aika ma Muawiya bin Abi Sufyan, yace inna rasulullahi kana yanha, manzon Allah ya kasance yana hana an qila wa qala, an ce ya ce. Don Allah ku lura da wannan hadisi. Mughira bin Shu'ba yake gaya wa shugaban duniya abinda manzo ya hana, saboda babu wanda ke buƙatar irin wannan hadisi irin shugaba, babu mai buƙatar irin wannan hadisi kamar shugaba. Wato magana ta tsegume manzon Allah ya hana, an ce ya ce shine kila wa kala. Duk zancen da za a kawo ma an ce wane ya ce, wannan shugabanci bai dace da shi ba. Manzon Allah ya hana. Kaga Mughira yana gaya wa Muawiya, a matsayinka na shugaba ka daina ɗaukan maganar da ba ta da asali. Wani ya kawo ma tsegumi, saboda wani da tsegumin zai samu abin da zai ci. To babu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. In ka duba sharhin wannan hadisin a Fathul Bari, domin hadisin yana Sahihul Bukhari Kitabur Riqaq, babu ma yukrahu min qila wa qala, babi musamman al-Imam al-Bukhari ya ma hadisin a cikin Sahihul Bukhari. An Warraq Katib al-Mughira bin Shu'ba, yanda hadisin yazo ya saba da yanda ya kawo shi a cikin Al-Adabul Mufrad, yanda ya kawo shi a cikin Sahihul Bukhari, yace kataba ilaihi al-Mughira, sai Mughira ya rubuta takarda ya aika wa Muawiya, inni sami'tuhu yaqulu inda insirafihi min as-salati, naji manzon Allah idan ya gama sallama, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallama, lokacin da yake juyowa, yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, salasa marrat. Manzon Allah zai faɗa sau uku. Kala sai ya ce, bayan haka wa kana yanha an qila wa qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana mu ɗaukan maganar an ce ya ce, zancen da ba shi da asali. Hadisin yana Sahihu Muslim Kitabul Aqbiya, babu nahyi an kasratil masail min ghairi haja, yanda hadisin yazo a cikin Sahihu Muslim, inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahati. Kaga nan kuma hadisin yazo marfu'un, an jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta al-Imam Muslim. Amma riwayar al-Imam al-Bukhari da wacce tazo cikin Al-Adabul Mufrad da wacce tazo cikin Al-Jami' as-Sahih, duka sun zo ne akan maganar al-Mughira bin Shu'ba, bai jingina maganar ga Annabi sallallahu lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai dai a hadisin al-Imam Muslim, inna Allah azza wa jalla, lalle Allah mabuwayi mai daukaka, harrama alaikum, ya haramta muku, uquqal ummahati, kuntata ma uwaye, wa wa'dal banati, da binna ƴaƴanku mata da rai, wa man'an wa hatin. Annabi sallallahu alaihi Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ku mako da nema, shine man'an wa hatin, kayi makon naka sannan kana neman wani ya baka nashi, shine man'an wa hatin. Wa kariha lakum qila salasan qila wa qala wa kaffarata su'al, da yawan roko, wa iba'atan mali, da kuma watsi da dukiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya hana abinda al-Mughira bin Shu'ba ya aika mar. Wa qala yace wa iba'atil mali, da tauya dukiya wato watsi da dukiya wa kaffarati su'ali da yawan roko ba a hana yin rokon ba yawaitawa shine abin da Allah ya hana wa an man'in wa hatin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mako shine man'in ka hana abin da kai kake da shi kaga rowa ne ya hana ka zama mai rowa wa hatin mai nema kuma ya zama kai baka bayarwa kuma kana so a baka wa uquqil ummahati da kuntata ma iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya aikata wani abin da zai bata ran mahaifinsa ko menene don iyaye sune kadai wadanda aka shar'anta wa mutun ya nemi yardan su in banda su in banda Allah subhanahu wataala yardan iyaye wajibi ne saboda gaba ɗaya rayuwarka addinin ka ma bai samun karbuwa wajen Allah sai ya dace da yardan iyayenka saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya kuntata ma iyayensa kuma koda kafirai ne wa an wa'adil banati kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a turbude yara mata da rai wanda al'adar larabawa ne a zamanin jahiliya idan mutun ya haifi yarinya mace sai ya binne ta da rai saboda ba su son haihuwar yaya mata حديثي نقبا حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت بن أيينة قال سمعت بن المنكدر ناجي ابن المنكدر شيني محمد القرشي يناتي وسمعت جابرا ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري يناتي وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بأتبرو قن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ونأبو katto sam ba a taba roƙon annabi wani abu ba fa kala sai yace la bazan bada ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bani tambari akwai dan adam dake da irin wannan sifa wannan hadisi shike tabbatar maka halin manzon Allah yafi akamanta shi da halin kowanne dan adam jabir yace ba a taba roƙon manzon Allah wani abu yace a'a ba in dai ka roƙa zai baka in ma babu zai ma alƙawari kuma insha Allah zai cika wane mutum wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu husnul khuluqi was saha wa ma yukrahu min al bukhli yana sahihu muslim kitabul fada'il babu ma su'ila rasulullah shay'an qat fa qala la wa kasratu ata'ihi yawan kyautar manzon Allah al imam muslim ya kawo hadisin nan haka na al imam al bukhari ya kawo hadisin cikin al jami'us sahih hadisi muttafaqun alayhi mun karanta wannan hadisin a baya hadisin 279 amma al-Imam al-Bukhari ya sake kawo hadisin saboda ya nuna maka waye jagoran musulmai mafi girma shine manzon Allah yaya halin manzo yake marowaci ne la sai yace ga hadisin Jabir yace ba a taba roƙon manzon Allah wani abu yace a'a ba a taba yi ba saboda haka duk wani shugaba kamata ya kwatanta jagorancinsa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wani musulmi ya kamanta rayuwarsa da ta manzon Allah ruwa ba abu ne mai kyau ba ruwa ba abu ne mai kyau ba shi yasa al-Imam an-Nawawi a sharhin wannan hadisin yace hadisin Jabir din nan shi ya tabbatar da halin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamantuwa da halin wani mutum bai kamantuwa yace fi haza kullihi bayanu azimi sakha'ihi wa gazarati judihi wannan yana gwada yawan kirkin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'anahu ma su'ila shay'an min mata'id dunya duk abin da aka roki manzon Allah in dai abu ne na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada shi wanda idan ana misalin kirkin annabi sallallahu alaihi wasallam to dole za a kasa kirki kashi 10 kamar yadda ibn al-qayyim yayi a cikin littafin madarijus salikin mujallal nabi shafi na 280 yace kirki yana da matakai guda 10 kirki yana da matakai guda 10 na farkon su shine aljudu bin nafsi ka bada ranka a matsayin kirki wannan kirkin shi yafi kowane don haka yasa ya kawo baitin wani mawaki dake cewa yajudu bin nafsi is banal bakhil bihi waljudu bin nafsi aqsa gayat aljudi mutun ya bada ransa mutun ya bada ransa ga Allah subhanahu wataala babu kirki da yafi wannan kirki mafi girma shine mutun ya bada ransa gaba ɗayan sa ga addinin Allah manzon Allah yayi haka ka dauki rayuwarka gaba ɗaya ka bada ita yace na biyu shine aljudu bir ri'asa mutun yayi kirki da shugabancin sa manzon Allah yayi wannan taya akai manzon Allah yayi kirki da shugabancin sa yana cewa wa huwa sani maratibil judi mataki na biyu da mafi girma na matakan kirki shine mutun yayi amfani da muqamin sa da ya samu yayi halin kirki fa yahmilul jawad juduhu ala imtihani ri'asatihi abin nafi mutum yayi wani abu a shugabancin sa wanda shi idan an gani za a rena shi a ce kamar wani ne yayi haka amma yayi ne saboda me ya gwada kirkin sa ga wani bawan Allah to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi wal isar fi qada'i hajatil multabis duk wanda yazo da bukata manzon Allah zai biya masa kuma koda za a rena kimar shugabancin manzon Allah saboda ai ya zama abin misali ga mutane wannan shine kirki da shugabanci na ukun su shine aljudu bi rahatihi wa rafahiyatihi mutun yayi kirki ya dauki dadin rayuwar sa ya ba wani ya dauki hutun sa ya ba wani wato shi ya wahala wani kuma ya huta wannan shine rayuwar manzon Allah da ake cewa akan yi watanni ba a ga hayaki ba gidan manzon Allah amma fa kaji yakan yi kirki ya baka dabbobin da ba su da iyaka ya ma kyauta yana waje ya baka kyauta amma gidansa kuma za a kwana babu abinci wannan shi ake kira aljudu bir rafahiyya mutun yayi kirki da hutawar sa shi mai makon ya huta sai ya ba wani hutun babu wanda ya kamanta wannan in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudun su shine aljudu bil ilmi wa bazlihi kirki na hudu shine ilimi ka karantar da ilimi mutun bai nema ba babu wanda yayi wannan kamar manzon Allah domin kirki na ilimi ana cewa huwa a'la maratibil judi in ana maganar halayen kirki da suka fi daukaka to babu kamar mutumin da ya karantar da ilimi to duk wani wanda ke karantar da alkhairi yana bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anna al-ilma ashrafu min al-mali ilimi yafi dukiya daraja wa min al-judi bihi an tabzulahu liman yas'aluka anhu idan mutun ya ma tambaya sai ka bashi amsa ka lura da yadda manzon Allah ya dinga karantar da al'umma sai da duniya ta samu haske kuma wani abin sha'awa tambayar da akan yi wa manzo idan ya bada amsa ba irin yadda muke bada amsa bane baka tambaya ba ya karantar da kai in ko kai tambaya zai baka amsa fiye da abin da ka tambaya saboda tsabar kirkin annabi sallallahu alaihi wasallam inna sa'ila idza sa'alaka an mas'ala idan mutun ya ma tambaya game da wata mas'ala istaqsayta lahu jawabaha jawaban shafiyan idan kana so kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ma tambaya to sai ka kara mar da amsar abinda bai ma tambaya ba la yakunu jawabuka lahu biqadri ma tudfa bihi darura kada ya zama amsar da zaka bada ita ce gurgudan tambayan da ya maka don haka ibnul qayyim yake kushewa mutumin da za a ma tambaya ina hukuncin wanda yayi kaza sai ya ce haram ne sai ya shiru a yace ai baka cewa la muktasiran alaiha idan ka ce haram ne to sai ka kara da bayani domin bayanin zai zama karin kirki ga wanda ya ma tambaya ya bada misali da ibnu taymiya yace malamin sa idza su'ila an mas'alatin hukumiyya idan aka yi wa ibnu taymiya tambaya ina hukuncin mas'ala kaza to sai ka nemi guri ka zauna da mai ibnu taymiya ba zai baka amsa haka zai ce to shafi'i ya ce maliki ya ce hanafi ya ce hanbali ya ce tabi'ai ga abin da suka ce sahabban manzon Allah ma sun ce kaza sannan a ƙarshe sai ya ce to ni dai fahimta na wannan ne kaga dai ya ƙara ma ilimi ko to wannan hali ne na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah idan sahabbai sun mar tambaya bai bada amsa daya misali ya bada almutawaddi bi ma'il bahri muna tafiya cikin teku lokacin sallah yayi shin za mu yi alwala da ruwan teku sai manzon Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu ruwan teku halal ne halittar da take cikin teku ma halal ne a ce kaga ai bai tambaya kan halittar da ke cikin teku ba amma manzon Allah sai ya ƙara mar da wannan ba a ce ko kake tahiya ba to ruwan halal ne abinda ma ke cikin tekun shi ma halal ne inda zaka samu mataccen sa kana da damar ka gasa ka ci fa ajabahum an su'alihim wajada alaihim bima la'allahum fi ba'd al-ahyan ilayhi ahwaj bima sa'aduhu an don haka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kirkin sa yafi na kowa shi ya karantar da mutane addini ba tare da yana neman ka bashi komai ba wanda alqur'ani ya tabbatar da wannan shaida sannan bayan ya karantar ya kira mutane sun karba addinin kuma ya dinga basu ilimi bai bari ba har Allah ya amshara sa an ce manzon Allah ranar da zai mutu sai da ya bada fatawa, sai da yayi abinda mutane ba su taba sani ba. Sahabbai suna bada labarin irin yanda manzo yake da sha'awar karantar da al'umma, wanda dama shine aikin da Allah madaukake ya turo shi da shi. Ibn al-Qayyim yace kirki na biyar, al-judu bin naf'i bil jahi, shine kai kirki da alfarma. Kirki na alfarma shi ma kirki ne, wato ka shafa'a mashi ma ar-rajul ila zi sultani wa nahwihi, ya zama wani yana da wata bukata wurin gwamna, wurin shugaban kasa, wurin mai unguwa, wurin sarki, wurin wani babban mutum, ya biyo ta hanyar ka in kana iyawa ka bada. Idan mutum yana wannan ana cewa shi ma mai kirki ne, saboda halin kirki ne, ba kowa ke iya yin hakan ba. Sannan yace na shida, al-judu bi naf'il badani, kayi amfani da jikinka ka taimaka ma wani, shi ma kirki ne, wanda shi ma ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, kowace rana duk gabar da take jikin dan adam wajibi ne ya mata sadaka, kowace gaba, kulli yawmin tatlu fihi shams, to ya za a yi kai sadaka adadin gabubba da ke jikinka 360. Sai manzo Allah ya ce ya'dilu bayna isnay, kayi kokarin shirye tsakanin mutane biyu da suka bata ba sa magana, ka sulhun ta tsakanin su sadaka. Yu'inu ar-rajula fi dabbatihi, mutun ne zai hau kan abin hawa, sai ka zo ka taimaka mar ya hau abin hawan nasa, fa yahmiluhu alaiha aw yarfa'u allahu alaiha mata'ahu, ko mutun ya hau kan abin hawan sa sai ka dauka kayan sa ka mika mar, kaga da jiki kai wannan. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce kai halin kirki, don manzon Allah ya ce sadaka ne, hadisin muttafaqun alayh. Kirki na bakwai shine mutun yayi kirki da mutuncin sa, mutum yayi kirki da mutunci. Ya za a yi kirki da mutunci? Ya bada misali da labarin wani sahabi da ake kiransa Abu Bambam min as-sahaba. Lokacin da za a tafi yakin Tabuka, ba shi da abin da zai iya samun abin hawa, ba shi da kuma kudin da zai riki guzuri a tafi yakin. Ga irin alƙawarin da Allah ya masa habbai, ga irin muhimmancin tafiya yaki irin na Tabuka, saboda shine yakin da manzon Allah ya tafi da kansa na ƙarshe. Ka duba shaidar da sahabbai suka samu bayan an dawo yakin Tabuka, Allah ya yarda da su, Allah ya gafarta musu, Allah ya yafe musu, Allah ya musu alƙawarin gidan aljanna. Ya zama mutumin da ba shi da halin tafiya yakin Tabuka, hankalinsa ya tashi. Wannan sahabi Abu Bambam da gari ya waye, sai ya ce to Allah ka gani ban samu abin da zan taimaka da shi ba, to amma sai na samu lada, la mala li atasaddaqu bihi ala nas, ba ni da dukiyar da zan bada sadaka. Waqad tasaddaqtu alaihim bi irdi, to tunda bani da kudin da zan bawa mutane sadaka, nayi wa mutane sadakan mutunci na. Yaya ake sadakan mutunci? Yace ya Allah, faman shatamani, duk wanda ya taba zagi na, aw kazafani, ko ya min ƙarya ya min kage, fa huwa fi hillin, imma an tashi a lahira na yafe mishi. Kaga shi kuma sadakan da yayi na mutunci ne, shine sai manzon Allah, Allah ya sanar da shi. Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafin ba a tafi yakin Tabuka din. Sai manzon Allah da safe ya ce ku zagaya ku nemi wanda yayi ma Allah sadaka, yayi sadaka da mutunci, aka dinga nema mutumin da ke yayi abun sa ne tsakanin shi da Allah, babu wanda ya gane, manzon Allah ku ya san da shi. Shine manzon Allah yake ce masahabbai, man yastati'u minkum an yakuna ka'abi bambam, kaga ya fallashe shi ko, waye zai iya zama kamar Abu Bambam cikin ku? Sai sahabbai suka ce menene kuma Abu Bambam yayi? Manzo Allah ya ce to ga labari, yayi abin tsakaninsa da Allah ne, to amma tunda abin da ya aikata abin koyi ne, shi yasa nake gaya muku ba karamar sadaka bace kuma Allah madaukaki ya karba. Kirki na takwas shine hakuri, wal ihtimal, da juriya, a zage ka ka kauda kai, a bace ka kai shiru, wannan shi ma kirki ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zama kana da ikon karama, amma duk da haka sai ka kyale, baka kyale don kowa ba sai don Allah. Har ma Ibn al-Qayyim ya ce wa hiya anfa'u li sahibiha min al-jud bil mali, wato kirki na hakuri da dauriya da kauda kai, falalansa yafi kirki na bada dukiya ga mutane. Ya zama za a cutar da kai amma ka kyale ka kauda kai, saboda yace faman sa'uba alaihi aljud bi malihi fa alaihi bi hadha aljud, idan baka iya bada dukiya ba a kiran ka marowaci, in dai zaka iya kirki na kauda kai da kuma dauriya. فإنه يجتني سمرة أواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة دم تمن دكي ونن دك دنيا زي ساموسا كمكو كافين أجي كياما الله يباد مثالي سورة المائدة ينا مغانا أكن إساسي آية 45 والجروح إساس إذا وني ما ونروني تويا كما تأراما لما دو دهك سي الله يتي فمن تصدق به wani ya maru wani wani ya daki wani wani ya zagi wani sai mutun yayi sadaka Allah ya ce fa huwa kafaratul lahu sadakan da yayi da aka cutar da shi yana zama kafara gare shi a kiyama kaga wannan kirki ne haka nan kuma a suratul shura aya ta 40 wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mumuna abu shine mumuna irin sa in an cutar da kai karama daidai cutarwa faman afa wa aslaha wanda ya yafe ya gyara halinsa fa ajruhu ala Allah ladan sa yana wajen Allah innahu la yuhibbu zalimina amma fa Allah bai san azzalimai kaga Allah ya tabbatar ka yafe cutar wanda aka yi maka kana samu lada a wajen sa tabaraka wa ta'ala ibn al-qayyim al-jawziya ya bada misali da wannan yace fa zakara al-maqamati salasa fi hadhihi al-aya maqam al-adli da farko Allah ya ambaci matsayin adalci idan an cuci mutun ya rama wannan adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala وعزنا فيه دون هكا الله ياي إذني نبيو الفضل شيني الله يا قد يتدمو ميافي كودا زا أتشو تدمو ميافي يا قد يتر أكي شيسا يتي فهو كفارة الله دوك واند زا أتشو تدشي يافي أما ريكا أندكيكا أما سيكي تشي دا يافي كاكا كفارة تشي غريكا أولنا آياكم تسورة شورة الله يتي فأجره على الله wanda aka cutar da shi yace na yafi ladan sa na wajen Allah kaga Allah ya fadaitar da mu mataki na biyu mataki na uku shine in zaka rama karka yadda ka wuce cutar wanda aka yi ma shi yasa yace innahu la yuhibbu zalimin Allah bai son masu zalunci kirki na tara shine aljudu bil khuluqi wal bishr wal basta wa huwa fawqa aljudu bis sabri ya zama mutun ya zama mai halin kirki zaman ka kana da halayen kirki shi kansa wato yana tabbatar da cewa ba marowaci bane kai kana samu wata falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama akwai mutumin da ke samun lada irin na mutumin da ya kwana yana sallah ya wune yana azumi waye kenan shine mutumin da ya zama yana da kyawawan halaye yana kyautata mu'amalarsa da mutane yana da nauyi gaske ne النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا كد كرين الخير كومي كنكنت ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه كودا ذاك حدود متنك سكي فسكا سكي فسكا نندكي أنا ربو تاما هلين كيركي نقوما شين الجود بتركه ما في أيدي الناس ابن القيم الجوزي يقول كيركي نقوما شين ككودا كي قدوكي يرمتاني karka sa ido ga abin da wani ya mallaka fala yaltafitu ilayhi karma kawaiga wala yastashrifu lahu biqalbihi karma zuciyarka ta ringa kwadayin wannan dukiyar duk abin da Allah ya ba wani karka yadda ka kwana kana tunanin shi karka yadda dan kaga wani a babban mota ka koma ku kwana kana tunanin ya za in samu babban mota to ka shiga bala'i ala wani yayi katon gida kana barin gidan ka cire wannan tunanin daga ranka kar ma kasa a zuciyarka wala ya ta'arrabu lahu bihalihi wala lisanihi sannan dukiyar da Allah ya ba mutum karka zama kana zuwa gare shi roƙonsa karka zama kana roƙonsa na'am roƙo yana halatta amma sau daya lokacin da bukata ta taso kamar yadda muka yi bayani wa hadha allazi qala abdullah ibn mubarak saboda haka yasa abdullah ibn mubarak cikin as-salaf yace innahu afdalu min sakha'in nafsi bil bazli idan mai kyauta ya samu daraja na cewa mai kyauta ne to kai kuma mai kauda kai ga dukiyarsa ka samu daraja irin tashi wato idan mutun ya zama zai iya kyautan dukiya mai yawa Allah ya rubuta masa lada to kai kuma in ka kauda kai ga dukiyar mutane kai ma Allah yana rubuta maka lada wato kamar kyautan kai ma kake badawa waɗannan su ne matakai guda goma waɗanda in ka duba gaba ɗayansu suna ga halin manzon Allah saboda haka yasa ba a kamanta haƙuri na annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙuri na mu duk da cewa an ce mai koyi da shi Allah ka samu iyakan nan za mu dakata Allah ya sa albarka cikin amin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure mun ce yau za mu faɗi littafin da za a karanta ranar Laraba har yanzu dai a ƙara haƙuri akwai waɗanda ma suka ce kar a fada wa mutane insha Allah su za su sayi littafin saboda su samu lada wajen Allah subhanahu wataala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك